kuma lalle Allah ya ɗauki alkawari daga Banu Isra’ila, kuma mun aiko musu wakilai 12 daga cikinsu, kuma Allah ya ce, lalle ni ina tare da ku, tabbas idan har kuka tsayar da sallah, kuma kuka bayar da zakka, kuma kuka yi imani da manzannina, kuma kuka ƙarfafe su, kuma kuka baiwa Allah kyakkyawan rance, to lalle zan kankare muku kurakuranku, kuma zan shigar da ku gidajen aljanna waɗanda ƙoramu suke gudana ta ƙarƙashinsu. To duk wanda ya kafirce daga cikinku bayan haka, to haƙiƙa ya ɓace wa tafarki madaidaici.